bangaren hada-hada da ta yin wasan kallon kafa na duniya ko kungiyar kallon kafa ta Tottenham House na shirye-shirye don sayo dan wasan gaba na Liverpool mai suna Daniel Sturridge a watan Janairu mai zuwa. Tsohon dan wasan kasar Italy Andrew Pirlo ya ce ya yi nadama rashin faba ta wasa da bai yi wa kungiyar kallon kafa ta Real Madrid ko Barcelona ba. Pirlo da ya shekara 37 da haihuwa a yanzu haka yana buga wasa ne a kungiyar kallon kafa ta New York City FC tun shekara 2015 yayin da ya bar kungiyarsa da ke kasar Italy. Isco na Real Madrid ya ji amincewa da tsayin da kungiyar ta Real Madrid ta yi masa don ya tsawaita kontrakinsa a kungiyar. Manchester United na zaurin ɗan wasan baya na Napoli mai suna Essex ɗan shekara 22 yayin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta sa Euro miliyan 4 don sayo ɗan wasan Saudi Arabia.